kuwa ake yi majiniya saboda hawa kun ba ajiya dobe hana mu mu hauna kwe naji dubu sai ce to na gani nan bari Alexander the Great inda mata rufe muna rabawa mu bi ta hagu wayanka ya bata KMB